Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare tare da fatar masu azumi sun sha ruwa lafiya, wanda mu kuma agogon mu ke cewa karfe 4:30 na yammaci agogon gundumar Colombia. Kimanin sa'o'i 4:30 suka rage mu kuma mu sha ruwa a wannan rana ta Alhamis 15 ga watan Afrilu shekara ta 2021. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin mu, muka sake dawo muku. A cikin shirin muna dauke da rahoto akan haɗin kai da mabiya addinin Islama da na Krista suka yi kira da ayi. Kana za a ji kudurorin sabon sarkin Kagara a jihar Niger. Kamar kowace rana irin ta yau, muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Daga bisani sai mu karkara shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An daina fada a Aljanina, babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan. Bayan kwanakin da aka kwashe, ana gwabza kazaman fadan kabilanci, amma mutanen da suka guje wa gidajensu na bukatar agajin gaggawa na abinci, ruwa, muhalli, kayan tsafta, a cewar hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Ba a samu rahoton harbe-harbe ba cikin kwanaki 4 da suka gabata, a cewar wata sanarwa da hukumar agajin jinkai ta Majalisar Dinkin Duniya ta fidda a jiya Laraba da dare. Amma fadan ya sa dubban mutane yin gudun hijira, galibin su sun bazu zuwa cibiyoyi da yawa a fadin Aljanina. Har yanzu ba a san yawan mutanen da fadan da ya faru tsakanin Larabawan yankin da 'yan kabilar Masalit ya shafa ba, yayin da hukumace ba a bada kiyasi ba. Mutane fiye da 1,800 ne suka gudu zuwa makwabciyar kasar Chadi tun lokacin da rikicin na baya-baya ya barke a ranar 3 ga watan Afrilu, abinda ya sa jimlar mutanen yanzu ta kai 5,000, ciki har da waɗanda suka tsere a watan Janairu, a cewar sanarwar Majalisar Dinkin Duniyar. An maido da wutar lantarki a wasu sassan garin, amma har yanzu babu ruwan famfo. Yanzu kuma farashin drum ɗin ruwa ya ƙaru daga cent 79 zuwa dala 5.24, abinda bai taɓa faruwa ba a baya. Wani kwamiti mai zaman kansa na ƙwararru a fannin lafiya a Amurka na jinkirta yanke shawarar ƙarshe akan rigakafin COVID-19 na kamfanin Johnson & Johnson, yayin da suke samun ƙarin bayanai game da rigakafin da kuma yiwuwar alaƙarsa da mummunan daskarewar jini da ba a saba gani ba. Kwamitin ba da shawara a kan shirin rigakafin cibiyar daƙile yaɗuwar cututtuka ta Amurka ta CDC ya yi wata ganawar gaggawa a jiya Laraba, kwana ɗaya bayan da cibiyar ta CDC da kuma hukumar da ke sa ido a kan abinci da magunguna ta ƙasar suka fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa ta dakatar da yin amfani da maganin rigakafin wanda ake yin allurar sa sau ɗaya, bayan da wasu mata su shida 'yan shekaru tsakanin 18 zuwa 48 suka samu daskarewar jini da ake kira CDST a takaice cikin kwanaki 13 bayan yin rigakafin. Ɗaya daga cikin matan ta mutu, yayin da kuma wata ke asibiti a cikin mawuyacin hali. Mutanen shida na daga cikin mutane sama da 7 million da aka yi wa rigakafin na Johnson & Johnson a Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka na shirin kakaba takunkumi akan Rasha a matsayin mai da martani akan yin katsalanda a zaɓe da kuma yin kutsen yanar gizo a ma'aikatan gwamnatin tarayyar ƙasar. Mutanen da ke da masaniya akan batun sun ce ana sa ran matakan za su hada da sanya takunkumi akan kuɗi da korar wasu jami'an Rasha daga Amurka. Hukumomin leƙen asirin Amurka sun ce gagarumin kutsen yanar gizon da aka gano a shekarar da ta gabata, da ya hada da na kamfanin manhajar na'urar kwamfuta na SolarWinds da ke jihar Texas, na daga cikin wuraren da ta yiwu Rasha ta yi kokarin tattara bayanan sirri. Wannan farmakin ya ba masu kutsen yanar gizo damar shiga dubban kamfanoni da ma'aikatan gwamnatin tarayya, ciki har da Baitul Malil Amurka da ma'aikatar shari'a kasar da ma'aikatar makamashi da kuma ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai wata ziyara Afghanistan da ba a sanar ba don yi wa shugabannin Afghanistan da kuma jama'a bayani akan shawarar shugaba Joe Biden ta janye dakaran Amurka daga kasar da kuma kawo ƙarshen daɗaɗɗen yakin da Amurka ta taɓa yi a kasar. Blinken ya gana da shugaba Ashraf Ghani da jagoran mulkin kasar Abdullah Abdullah da kuma wasu 'yan kasar kwana ɗaya bayan da Biden ya sanar da cewa sauran sojojin Amurka 2,500 da ke Afghanistan za su koma gida ranar 11 ga watan Satumba, wato ranar da za a cika shekaru 20 da kai harin ta'addanci a Amurka, abin da ya sa Amurka shiga faɗan na Afghanistan. Ziyarar tasa kuma na zuwa ne bayan da rundunar NATO ita ma ta bi sahunan take, tana mai cewa dakaranta kusan 7,000 waɗanda ba na Amurka ba za su bar ƙasar nan da watanni masu zuwa, abinda zai kawo ƙarshen kasancewar sojojin waje a Afghanistan. Blinken ya nemi ya tabbatar wa shugabannin Afghanistan cewa janye sojojin Amurka ba yana nufin kawo ƙarshen dangantaka tsakanin Amurka da Afghanistan ba ne.
To a gaida Amero da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanni. Abu na farko da addinin Islama da na Kirista ke koyarwa ga mabiyansu shine haƙuri da mutunta juna, ko da kuwa an samu bambanci a fahimta. Ɗaukar wannan koyarwar shine ginshikin zaman lafiya a zamantakewa. Bisa ga al'ada, a duk shekara mabiya addinin Kirista kan ziyarci masallatai don yin buɗe baki da 'yan uwansu musulmai da zimmar ƙara wayar da kan juna akan zaman lafiya a tsakani. Ko a bana, ƙungiyar mabiya addinin Kirista sun kai wata ziyarar shan ruwa a birnin tarayya Abuja, kuma sun jaddada muhimmancin irin wannan tafiyar. Nasiru Adamu Al-Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoton.
90% of Muslims have no problem with 90% of Christians. In fact, maybe even more.
Kusan kashi 90 cikin 100 na musulmi da mabiya addinin Kirista ba su da matsala da juna a Najeriya. Dan haka 'yan kalilan ne suka zama wake ɗaya da kan bata miya. Shugaban majami'ar Katolika na Abuja, Cardinal Onaiyekan, ke magana a taron buɗe baki da cibiyar zantawar addinai ta shirya a masallacin anguwar 'yan majalisa a Abuja.
The challenges we've been having, especially in the northeast, with those who call themselves.
Mai bisharar da ya buga misali da rikice-rikicen da ke faruwa musamman ma a arewa maso gabashin Najeriya, ya ce sun kawo saɓani matuƙa tsakanin Krista da Musulmi, da ya ce mafiya rinjaye da ke hulɗa da juna su miƙe wajen yayata muhimmancin fahimtar juna. Mabiya na zuwa majami'a ranar Lahadi, Musulmi na taruwa bai ɗaya ranar Juma'a don gudanar da ibada. Da har kullum ya dace hakan ya zama gwadabin ibada cikin lumana a kowane bangare.
It's not only churches that are being destroyed, mosques are also being destroyed. Pastors are being killed and imams are being killed. So we are dealing with.
Ai ba majami'u ne kawai akan kaiwa hari ba, har da masallatai, kuma fitinar kan rutsa da malaman majami'a da limaman Islama. Me yasa suka gayyaci matasa daga bangaren mabiya da musulmi suka hada su cin abinci a ƙwariya ɗaya? Ita ce tambayar da newa limamin masallacin Sheikh Nuru Khalid.
Matasa su ne injin ɗin kowace mota, ko ta alheri ko ta sharri. Tunda su ake amfani da su ake kashe mana al'umma, ake amfani da su ake ƙona mana ƙasa, to mu mi amfani da su wajen matso da su kusa da juna su fahimci addinin kowa. Kuma muna kira ga hukuma ta sama wa'azi akala, kar ya zama kowa yana faɗa abin da ya ga dama.
Malamai na kira ga wanzar da darussan watan. Dr. Kabir Adam, babban masallacin Abuja.
Idan har mutum ya shiga makarantar azumin Ramadana, sabo da ya saba yi kafin ya shiga makarantar, to in ya fita ya kamata a ce bai ci gaba da yi ba. Saboda me? Ya yi amfani da wannan dama, ya koyar da jikinsa bin dokar Allah Maɗaukakin Sarki, ba wai zuciya kawai ba, a'a, har da bakinsa da hancinsa da harcensa da duk kowace gaba ta jikinsa ya koya mata tsoron Allah ta hanyar biyayya ga Allah da kuma gujewa sabo ko mi kankantarsa.
Nasara za ta samu ne ta hanyar haɗin kai, a furucin ɗaya daga manyan shugabannin Islama a Najeriya, Sheikh Abdullahi Balalau.
Wajibi ne musulmi ya so musulmi dan uwansa, har ma wanda ba musulmi ba, addinin musulunci ya nuna ya zaka zauna lafiya da shi. Allah ka raba mu da munafurci, ka sa al'ummar musulmi su hada kansu, musamman ma wannan wata ya kamata musulmi su yafe wa junansu, su zamanto masu tausayawa juna.
Addinin musulunci da Kirista su ne mafiya rinjayen mabiya a Najeriya, da fahimtar juna tsakanin sassan biyu ke da muhimmanci ainihi. Nasiru Adamu Alikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sarakunan gargajiya na da daɗaɗɗiyar tarihi wajen wanzar da zaman lafiya a cikin jama'arsu, wanda masana tarihi kan ce ko a lokacin turawan mulkin mallaka sukan nemi jagorancin sarakuna ga duk wani abu da ya shafi al'ummarsu. Sabon sarkin Kagara a jihar Niger, mai martaba Alhaji Ahmad Garba Attahir na biyu, ya ce matsalar tsaro da ya addabi masarautar ya durƙusar da tattalin arzikinta, ya kuma jefa matasan yankin cikin wani hali na ha'ula'i, wanda ya ce zai mai da hankali akan hakan. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da ƙarin bayani.
Sabon sarkin Kagara a jihar Niger, Najeriya, mai martaba Alhaji Ahmad Garba Attahiru na biyu, ya ce matsalar rashin tsaro da ya addabi masarautar ya durƙusar da tattalin arzikin yankin, tare da jefa dubban matasan masarautar cikin wani yanayi na rashin tabbas akan ingantuwar rayuwarsu. Sarkin, wanda ya shiga fadarsa a ranar Laraban nan tun bayan naɗa shi a matsayin sabon sarkin a cikin makonni biyu da suka gabata, ya ce zai haɗa hannu da duk wasu masu ruwa da tsaki domin farfaɗo da masarautar cikin ikon Allah.
Al'amari shi na tsaro abu ne wanda aka fi amfani da shi a cikin sirri. Iyaka shawara da zan bayar duk waɗanda suka san cewa, kamar yadda Santura kin Kagara ya faɗa, idan har ka san kana cikin wani abu, ko kana cikin su, ko kana ba su wani labari, ko kana yin wani abu da bai kamata ba, to ka daidaita sawunka, saboda ne ba kamar da bane. Inda an danyi bacci, to fa yanzu mun farka daga bacci. Don haka ina kira ga talakawa da su taimaka mana da yanda zamu, Allah kuma ya taimake mu domin mu kawo ƙarshen wannan iftila'i da muke ciki.
Bayanai da sun nuna cewa a yanzu haka akwai dubban manoma da suka tsere suka bar gonakinsu daga yankin masarautar Kagaran, al'amarin da yake zama wata babbar barazana wajen samar da abinci ga ƙasa, bisa la'akari da yadda yankin yake bada gudunmuwa wajen noma abinci ga Najeriya baki ɗaya. Shugaban ƙaramar hukumar Tarafi mai hedikwata a garin na Kagara, Alhaji Ismaila Modibo, ya ce samun sabon sarkin babbar nasara ce ga masarautar Kagaran, bisa la'akari da yadda sarkin yake da hanyoyin ceto yankin daga wannan matsala.
Wannan ba karamin nasara bane da kuma ci gaba da masarautar Kagara ta samu na samun sarki mai kwarjini da hanyoyi kala-kala a waje, musamman in muka yi la'akari da iftila'i da muke fama da shi na rashin tsaro, wanda ban da kwankwanto akan wannan sarki, na tabbatar yana da hanyoyi da yawa da zai kawo sauyi a wannan kasa, da zai taimaki wannan kasa akan wannan hali da ake ciki da sauransu. Sai dai in fata yadda zai shiga wannan gida lafiya, Allah ya sa ya kare lafiya.
Daruruwan 'yan masarautar Kagaran ne dai suka tarbi sabon sarkin da bushe-bushen sarauta a lokacin da ya isa fadar tashi, dukwa da wannan yanayi na rashin tsaro da kuma lokaci na azumi. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya, wanda Zainab Babaji ta haɗa muna.
Kungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Plateau ta yanke hukuncin kowace ƙaramar hukuma ta je ta nemi kuɗaɗen da za ta biya albashin ma'aikatanta da suka yi watanni uku babu albashi. A wani taro da shugabannin ƙananan hukumomin jihar Plateau 17 suka yi, sun yanke hukuncin kowace ƙaramar hukuma ta je ta nemo bashi da za ta biya ma'aikatanta, saɓanin yadda ake haɗa kuɗaɗen ƙananan hukumomi wuri guda, yadda kuma ƙananan hukumomin da ke samun kuɗaɗe da dama ke tallafa tallafawa waɗanda ke da ƙarancin kuɗi. Shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Plateau kuma shugaban ƙaramar hukumar Mekong Ezekiel Velgap yace kashi 99 na kuɗin da ƙananan hukumomi ke samu na fitowa ne daga gwamnatin tarayya, kuma kuɗaɗen shiga da suke samu daga gida ba su da yawa.
Honestly speaking, the delay is due to the fact that what is coming in cannot really pay these salaries as had went due.
Yace a gaskiya tsaiko da aka samu rashin biyan albashi shine saboda abin da ke shigowa ba zai iya biyan albashin a lokacin da ya kamata ba.
Looking at the challenges and peculiarities also going by the decentralization directives by the state government that all local government should go back and handle their salaries individually.
Yace shawarar da muka yanke bayan mun yi nazarin matsaloli da wasu batutuwa game da umarnin da gwamnatin jiha ta bayar kowace karamar hukuma ta je can ta biya albashin ma'aikatanta da kanta. Ma'aikatan ƙananan hukumomin jihar Plateau 17 da kwanakin baya suka sha fama da zanga-zangar neman gwamnati ta aiwatar da dokar mafi ƙarancin albashi na naira 30,000 sun karkare ne da rashin samun albashi na watanni 3. Shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi na karamar hukumar Jasta Arewa Comrade Kidakish Philip yace wargaza ƙananan hukumomin ba zai haifar musu da ɗa mai ido ba.
Dama burin ma'aikaci ya ga albashin shi yana shiga kowane wata, ko su wargaje shi ko su wargaje shi amma mu dinga ganin albashin mu. Kada mu kaiki da nisa, tunda muka samu kuɗi na watan 11 da zuwa watan 12 na bara, ranan 29 ga watan 1 na wannan shekara ba mu sake samun kuɗi ba. Da sunan cewan kowa ya je ci gashin kansa. Kamar mu a Just Note akwai matsaloli sosai maganan albashi, kamar wage bill namu is about $1,219,000 kowane wata. A watan 3 da ya wuce DAS na so su ba mu kuɗin watan 1, a biya wata 1 muka ce ba za mu karɓa ba don muna cikin wata 3 kenan, a ba mu wata 2. To kuɗin nan har yanzu ba samu ba. Yanzu da aka yi kasafin kuɗi daga Abuja aka zo aka raba kamar hukuma, sun ce za su ba mu kuɗin wata 1.5. To mu tabbajin an biya salary rabin albashi ba shine muka ke. To har yanzu ana kan jayayya. To jiya ma mun dinga zama da chairman da komai na local government da su DPM da DFSS, mu kuma mun yanka cewa ba za mu karɓa anything less than kuɗin wata 2 ba. Dukan mun zo na da NUTO da other 5 sister union din. So a takace dai mun sa su dole su nemi bashin kuɗi su cika a biya mu kuɗin wata 2. Kuma muna ganin Allah ya da ba da jima ba daga nan zuwa ran juma'a za mu samu wannan kuɗi na wata 2 din.
To a kwanaki da kuka yi ta zanga-zanga cewa a biya ku albashi, ku kun yi ta zama da shugabannin ƙananan hukumomin nan, kana gari kaman bai haifar da wani da mai ido ba kenan har yanzu?
A kashin gaskiya ba ta fi da mai ido ba. Dalili kuwa ba biya mu daidai kamar da ke Kebian State ba. State sun samu nasu full 30,000 minimum wage, amma local government daga masu karamin albashi grade level 1 to 6 su ne aka dan kara musu, amma daga 7 zuwa sama bai ma kai ba gara da an bar zuwa 18,000 naira minimum wage. Mu ma abinda muka dinga ba da korafi kenan ba mu 18,000 minimum wage. Gwamnati sun ki suka ce ai wannan salin dokan yan PDP ne, su kuma AP sun zo da 30,000 ne. To 30,000 din ma har zuwa samu ba.
Za a iya warware wannan matsala kuwa?
Wannan matsalan ba za a iya warware ta ba, sai dai ko gwamnati zai ji kukan ma'aikatan local government a sake cito a dawo da shi centrally a dinga biya.
Wato a hada kamar yanda dama ake hadawa?
Yawwa, hada kamar yanda ba ka hadawa, amma ba haka ba. Tuntun musamman mu Just Note da Mungu da Lantern South da Lantern North za mu samu matsala sosai akan wannan abubuwan, saboda Just Note muna da workforce da yawa.
Akwai ma'aikata da yawa.
Da yawa sosai. In ba mai da hankali ba sai an dinga bari a kai wata 2 ko 3 kafin a zo a biya wata 1.
To wani mataki a ce gwamnati za ta dauka na ganin cewa an kawo ƙarshen rashin biyan albashi?
Yawwa, naji daɗin wannan tambaya sosai, saboda menene? In kin ga sharing formula din yanda ake raba kuɗi daga Abuja, federal government ba ta da ma'aikata da yawa, suna dokan babban kaso din. State ma tana zone 2. Local government da su ne suke da jama'a, su ne kuma na ba su mafi kankancin a cikin kaso din. Taimakon da shugaba zai yi mana shi na kan a sake tsara wanda in an raba kuɗaɗe a kara mana so that sai ishe mu. Amma ba haka ba, akwai matsala. Da kuma in shugaban kasa da 'yan majalisu sun yadda sun sarrafa hannu a ba ƙananan hukumomi gashin kanta, to shine kawai za mu samu mafita cikin wannan abu.
Shi ma shugaban kungiyar malaman makarantun firamare a ƙaramar hukumar Jasta Arewa Comrade Joshua Bala yace rashin biyan albashin zai janyo komo bayan ilimi a ƙasa baki ɗaya.
Country da ta ci gaba to ilimi ne ya sa ta ci gaba. Abin da ya shafi malamai zai shafi ƴaƴanmu. Bai kamata a ce wai malami ya rasa albashi ba. Industrialized country suna bada fifiko ma malamai makarantu. Kamar nan Nigeria muna ce NNPC ko wajen da ake biya da yawa. To su a can malamai makaranta ne ake biyan su da kuɗi sosai kuma ana ganin amfanin a yara har kuma development kuma na ƙasa. To amma a nan kam an gaza.
To gashi nan su shugabannin kananan hukumomi na cewa kowace karamar hukuma ta tafi ta san inda za ta nemi kudin da za ta biya ma'aikatanta. Kun gamsu da wannan shawara da suka yanke?
Mu gamsu ba, wato zanga-zangan nan da muka yi muna neman yancin kanmu ne. A cikin zanga-zangan nan shine suka fito suka furta wannan, wato kamar haushi ne ya sa sun yi wannan abun. Mu a namu ba su yi shi yanda ya kamata ba. Full autonomy da shine zai iya biyan bukata in dai akwai gaskiya, ba a zo ana partial autonomy ana cewa an ba ku autonomy ana kuma jack meeting tare, ana kuma da commissioner for local government and chieftaincy, ana kuma da permanent secretary for, in ba wa'annan din nan ba za a yi jack ba, balle ma a sake kuɗi. Magana ne da ya zafe su mun yi yajin aiki, kuma yajin aikin ma da protest din ma akan gaskiya mu ne tun da an biya mu na watan 11/12 ba mu sake gan salary ba har wa yau da yanzu na magana dake, sai dai ana kokari a ganda cewa za a biya wata 1 da kuma wata 2.
Kuma wace hanya kake ganin kaman ya kamata ita gwamnati ta bi domin a samu warwarewa ta yadda ba sai ma'aikaci ya wahala yayi ta zanga-zanga yayi ta ihu kafin ya samu albashin da ya kamata a bashi ne bane?
Inda gwamna zai dinga bayar, ya taba alkawari zai dinga bayar da wani dan kasafi ma karamar hukuma kenan, to za mu samu sauki a nan wurin. Just no local government yana da ma'aikata, kuma ma'aikatan nan masu karban kuɗi ne sosai. Kin san dalili? Permanent secretary ne, commissioner ne, director ne, matan su na nan a Just North. Sun ce matan su ba za su bar Just North ba. Ba za a kai musu matan su wani local government ba. An tara irin wa'annan iri-irin su chip a Just North. To dole a samu damuwan wage bill. Amma in aka yi gaskiya local government da ba su da su mutane nan da yawa, a dauke wa'annan din kar ya gane mishi director ne shi PAMSEC ne, a kai mishi matan shi kamar da aka kai matan wa'ansu yaran wa'ansu su ma su yi gaskiya, to nan za a samu gaskiya.
Daga jihar Benue kuwa masu ruwa da tsakiya jihar ne suka buƙaci al'umma su bar jami'an tsaro su gudanar da aikin su bayan kisan sojoji 11 dake aikin wanzar da zaman lafiya karamar hukumar Konshisha dake jihar ta Benue. Gwamnan jihar Benue Samuel Otom a wani taro da yayi da sarakuna da sauran masu fada a jihar ya buƙace su da su tabbatar an kwato makaman da ƴan ta'addan suka kwashe bayan sun kashe sojojin. Otom wanda ya nuna bacin ransa kan kisan sojojin yace mutane shida sun rasa ransu yayin da sojojin ke bincike bayan kisan takwarorin su. Ya kuma yi kiran a zakulo waɗanda suka kashe sojojin don yi musu hukunci. Gwamnan jihar ta Benue Samuel Otom ya kuma buƙaci hukumar kula da kan iyaka ta ƙasa da ta fitar da kan iyaka tsakanin yankin Okpute da Bonta akan iyakar Oju da Konshisha, wanda rikicin kan iyakar ne Ummul Aba'isan tashin hankalin da ya kai ga kashe sojojin. Gwamna Otom ya ce tuni ya umarci hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar da ta binciko matsalolin da 'yan gudun hijiran ke ciki a yankin don ba su agaji. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Kete zan fara ne da batun wasannin motsa jiki kashi na 20 da aka kammala jiya Laraba a Nigeria, wanda aka dauki tsawon kwanaki 12 ana fafatawa a rukunin maza da kuma mata a jihar Edo. Jihar Delta ita ce na daya da yawan lambobin zinare guda 158, azurfa guda 116 da kuma tagulla guda 110. Sai na biyu jihar Edo mai masaukin baki ta sami lambobin zinare guda 129, azurfa 104, sai tagulla guda 108. Jihar Bayelsa ita ta zo na uku da yawan lambar zinare 56, azurfa 55 da kuma tagulla guda 58. Jihar Rivers ta zo na hudu, jihar Lagos ta zo na biyar, sai jihar Oyo ta zo na shida, jihar Akwa Ibom na bakwai, sai jihar Ogun na takwas, a yayin da jihar Kano ta zo na tara da yawan zinare guda 11, azurfa 22, sai ta gulla 33. Daga ƙarshe an amincewa jihar Delta ta ɗauki nauyin gudanar da wasannin motsa jiki a shekara ta 2022. Yanzu ya tabbata cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Real Madrid da Chelsea da kuma PSG da Manchester City su ne za su fafata a wasannin semi-final don neman lashe kofin Champions League. Yanzu kuma za ku ji cewa Angulu ce ta koma gidanta na tsamiya, inda kaftin ɗin Super Eagles na Nigeria Ahmed Musa ya koma tsohon ƙungiyarsa wato Kano Pilas da ke garin Kano domin ci gaba da buga mata wasa. Tun a ƙarshen makon da ya gabata ake ta daɗe daɗin cewa Musa, wanda ya bar ƙungiyar Al Nassr da ke Saudiya a watan Oktoban bara, na shirin koma motsa leda a gasar Premier League a Nigeria. Tuni dai har hukumar shirya wasannin Premier League na ƙasar Nigeria ta amincewa Ahmed Musa ya motsa leda. Tun barin shi Saudiya bai sami wata club ba, sai dai wasu 'yan Nigeria sun nuna adawarsu na gayyatar da aka yi wa Ahmed Musa domin ya shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka. Amma babban kocin Nigeria ya ce Ahmed Musa tamkar garkuwa ne ga 'yan wasan Nigeria. Ahmed Musa yana da shekaru 28 ne da haihuwa. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Yanzu kuma sai nasiha akan falalolin wannan wata na Ramadan.
Ni ne Abdullahi Danduwa, ɗaya daga cikin ƴan hawar hula na ƙasar Niger a nan garin Yamai, Niger, matashi kuma. Abinda za mu haɗi kusa kan wannan wata mai daraja, mai alhurma, wata na Ramadan da kowa yake so, wata ne wanda dai a matsayinmu na matasa muke na'amu da shi da jin daɗi, saboda a duk lokacin wannan wata Allah ya gwada mana shi matasa yana ba mu wani dama daban na jin daɗi. Menene jin daɗi? Kana matashi, idan ka ɗauki niyya za ka ɗauki wannan wata, azumi na wannan wata na Ramadan na wata guda yana sa maka imani da tausayi da jin daɗi cikin zuciyoyinka, wanda kuma cikin rabo, cikin sa'a, zai baka dama wasa wasu abubuwa iri-iri da na matasa suke yi. Kenan shine jin daɗin mu sosai matasa nan na ƙasar Niger a nan garin Yamai. Sautu a yanzu lokaci ne ya zo wanda matasa sun fara ganewa, sun fara dawowa bisa kan hanya, sun fara ganewa addini wannan shine abin yi. Kuma cikin ikon Allah za ku ga matasa da yawa da ba sa sallah, ba sa azumi, ba sa komi, amma dalilin wannan watan daga ya zo in suka kama wannan ibada ta wata guda, za ku ga sun samu nutsuwa daga shi, sun huce kwata-kwata har abada, sun tsaida addini, sun tsaida duka abubuwan da suke yi. Wata na buɗi, kuma wata wanda duka abubuwa na alam na shira na duka bukatu na duniya da mutane suke bukata ya tabbatar mana da alheri, kuma ya kare mu duka, kuma ya raba mu da duka wani abu na shaidan.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
An daina fada a Aljanina, babban birnin jihar West Darfur da ke Sudan, bayan kwanakin da aka kwashe ana gwabza kazaman fadan kabilanci. Amma mutanen da suka guje wa gidajensu na bukatar agajin gaggawa na abinci, ruwa, muhalli, kayan tsafta, a cewar hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Wani kwamiti mai zaman kansa na ƙwararru a fannin lafiya a Amurka na jinkirta yanke shawarar ƙarshe akan rigakafin COVID-19 na kamfanin Johnson & Johnson, yayin da suke samun ƙarin bayanai game da rigakafin da kuma yiwuwar alaƙarsa da mummunan daskarewar jini da ba a saba gani ba. Amurka da shirin ƙaƙaba takunkumi akan Rasha a matsayin mai da martani akan yin katsalanda a zaɓe da kuma yin kutsen yanar gizo a ma'aikatun gwamnatin tarayyar ƙasar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe cikin shirinmu na ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.